jin daɗi. Menene diji, menene yin dafa'i? Yin dafa'i a jikinmu yake, ƴan mata a jikinmu suke, yin bowling a jininmu yake. Kai, wani mai gashi, wani sambazi, wani mai mashi, wani mai tashi. To rubutum, 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 gashi a ƙasa, gashi a sama. Ba mu agadas, ba mu alaba, komai na samu ai sai taraba. Ba mu calungo, mun je taraba. ƴan mata son mu suke, ga daɗi bin mu suke.
International, going to the higher level.